أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة 20 da watan uku da watan Rabiul Akhir shekara ta 1444 Hijriya wanda ya dace da 28 da watan 10 shekara ta 2022 kan ne kamar littafin gidanan ke ganin bai ba a sako shi nan ba wannan zama kamun a ciki mar to han je zuwa gare ta yawa wannan zan mu ci gaba da darasin littafin mai albarka al-jami'u sahihi na al-imam al-bukhari wannan shine darasin mu na 89 na 87 kai darasi na 87 muna cikin kitabul azan kitabu na 10 a cikin wannan littafi mai albarka cikin kitabukin zan mu tashi babu azan al-a'ma idza kana lahu man yukhbiruhu hadisi na 617 kayan nan zan mu karanta yan abiyat din da suka samu a cikin wannan littafi na yaban annabi alayhi salatu wasalam na wutiriya sai zan mu tashi a safha ta 3 shi wannan littafi inda malam yake cewa Allah masha rahama liwa'uka ma'qudun bi izin ya ummuhu fa qum li yura sha li yara sha ni ka ja hanya gummuhu maqaman aziman zul jalali yutimmuhu wa idda laka al-khawdu allazi man ya'ummuhu wa yashrabu minhu shirbatan laysa yazma'u laqad adadan bal muddahu fi kulli mashhadin fa kullin baligun mu'jizil qawli munshid wa ma balagu wasfan wala ba'du maqsadin akhilla yamanyuhu simadihi muhammadin wa fi madhihi kutubun min allahi tuqra'u nabiyyun tu'la fawqa hadratil qudsihi hadratu qudsihi wa khatabahu wa tasadaba bi unsihi taraqa ila sab'i dibaqi bi jismihi ayumdahu man asana al ilahu bi nafsihi alayka fa kayfa madahu min ba'di yunsha'u madatu rasulillahi madaha isabatin lahu rahatun tahami kawkafi kawkafi sahabatin sharifun munifun shakirun zu'inabatin aminun makinun mustaba zu mahabatin jamilun ha'ilun bil guyubi munabba'u yake cewa liwa'uka tutaka ya kai ma'aikin Allah ma'qudun abun kullawa ce bi izin da daukaka da buwaya ya ummu huwa da ta gama ta tutar annabi alayhi salatu wassalam tuta ce wadda tana tattare da girma da buwaya fa qum yace kai tsaye ya kai ma'aikin Allah alayhi salatu wassalam li rashani ka dan me adawa da kai ya gani inna shani aka huwa al-abtar dan ya gani jahan wata daukaka ya gummu huwa da zata bakanta mishi rai su ne kahurai da munafukai yace maqaman aziman matsayi ne mai girma na annabi sallallahu alaihi wasallam zul jalali yutimmuhu Allah madaukin sarki shi yake cika ma shi ya cika ma annabi wannan daukaka yace u idda lakal khawdu allazi man ya ummuhu u idda lakal khawdu an tanar maka da taukin alkausara wanda man ya ummuhu duk wanda ya nuhace shi ya sharabu minhu zai sha daga gare shi shirbatan laysa yazma u sha wanda ba zai ishi ruwa ba yazo a hadisi sahihi man shariba minhu la yazma minhu ba'daha abada yace laqad adna bal muddahu masu yabo haqiqa sun yawaita fi kullu mashhadin cikin kowace mahalarta fa kullum baligun dukkan su kowa daga cikin su mai balaga ne mu'jizul qawli mai mu'jizan magana ne mushidin mai rera waka yace amma wa ma balagu wasfan su kai ko sifa daya ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam wala ba'd maksirin ko kuma wani bangare na manhaji yace akhillaya ya ku abukaina man yi husima diha muhammadin wa zai kirdige yabo na annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi madhihi kutubun min allahi tuqra'u a cikin yaban shi akwai littattafai daga Allah ana karantawa a cikin at-taura da injila ga sunan sun taho anda zabura ana ta yaban annabi alaihi salatu wasalam haka cikin qur'ani ga shinan mun gani a cikin sunanid darimi mun ga dogon hadisi wanda yake cikin at-taura yace nabiyun annabin Allah ne ta Allah wanda ya daukaka fauka hadaratu qudsihi sama da hadaratu qudsin Allah madaukin sarki wa khada yana nihin da aka yi isra'i da shi wa khatabahu Allah yayi magana da shi har tastadaba bi unsihi har sai da annabi ya ji dadi da debekewa ta Allah madaukakin sarki taraka ila sab'i dibaqi bi jismihi yayi hau sama zuwa ga saman bakwai bi jismihi da gangar jikin shi wannan raddi ne yake ga wasu wanda dawa'if batattu da suka tayi akan cewa annabi alayhi salatu wasalam isra'in shi an yi shi ne a maholki amma ba a zahiri ba mu ci koma a cikin wanda suka ganin haka nan yace ayyumdahu man asana alilahu bi nafsihi shin za a yaba wanda Allah da kanshi ya yabe shi da kanshi alaihi a gare shi fa kaifal madahu ya yabo zai kasance min ba'di insha'u za a fara shi bayan Allah madaukin sarki shi ya fara da kanshi yace madahatu rasulullahi madaha isabatin la yabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabo wanda yake daidaitacce lahu rahatun tahmi annabi yana da tahi na hannu arraha shine tahi tahmi wanda ke zubo ruwa kawakafi sahabatin kamar zubo ruwa ta wannan ta ruwan sama ta gilgiji annabi alayhi salatu wasalam mun gani naba'ul ma'in baina asabihi babu guda idan mamud darumi yayi yace shashi yasa nace muku duk abin da zaka karanto anan indai ka karanci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka auna hauda su ma'aunin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga kamar yadda ya faɗa cewa madaha isabatin inne yabo ne wanda yake datacce ga annabi alayhi salatu wasallam duk abin da ya tabbata ne sharifun munifun sharifun annabi mai daukaka ne munifun mai girman daraja shakirun mai godiya ne zu'ina batun ma'abucin mai da lamari zuwa ga Allah aminun makinun amintacce ne tabbatacce mujtaba abun zabi ne zu mahabatun ma'abucin kwarjini jamilun annabi ya kasance mai kyau ne ja'ilun bil guyubi munabba'u kuma mai yayewa ne munabba'u mai bada labari bil guyubi da gaibu ma'ana abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi a baban gaibu annabi alayhi salatu wassalam ba mu shi dalakin cewa ya san gaibu amma ya san gaibu amma abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wannan itace aqida ta kirki aqida ta kirki ba za a ce ba ai idlakin to wannan shi malamin yake nihi ba wai yana nihin ba sanin gaibu idlakan wanda wannan sai Allah madaukakin sarki ya san shi mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ba lokacin tashin kiyama kamar yadda qur'ani ya tagaya mushi kenan daga nan ma magana idlakin sanin gaibu gabaki daya babu magana ta kuma shi ma bai tabbatar da haka nan ba zan mu tashi kamar yadda muka yi magana babe na 11 cikin kitabul azan babu azanul a'ma idza kana lahu man yukhbiruhu baban da ke bayanin kiran sallah na makahu idan ya kasance akwai wanda ke bashi labari ma'ana yake bashi labari da lokaci in makahu ne akwai mai bashi labarin lokaci ya halitta a rike shi a matsayin mai kiran sallah yace dan saboda ibnu hajar yace dan saboda asali lokaci mai gane shi shine a ganin ido ake lissahi wannan kaidin da ya kawo ibnu abi shayba da ibnu munzir daga ibnu sun yi ruwaya daga ibnu mas'ud da abdullah ibnu zubair da wasu su cewa sun ki makaruhi ne a wajen su mai kiran makahu yayi kiran sallah abinda nawawi ya rawaito ya ciro daga abu hanifa da daud cewa azanin kiran sallah na mai makahu bai inganta ba wannan al-imam as-saruji yayi nunin cewa gargadi ne ga abu hanifa kamar yadda ke cikin littafin al-muhit na fiqhun hanafiya sun tayi akan cewa kiran makahu makaruhi ne to amma ga shahadi sai kirar da zan magani nan suna raddi ga haka hadisi na 617 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana abdullah ibn maslama an malik an ibn shihab an salim ibn abdullah an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna bilalan lalle bilal yu'azzinu bi laylin yana yin kiran sallah shi da daddare fakulu wa sharabu ku ci ku sha hatta yunadi ibn ummu maktum har sai ibn ummu maktum yayi kiran sallah summa qala sannan sai yace kana rajulun a amma ya kasance mutun ne makahu la yunadi bai kiran sallah hatta yuqalu lahu sai an ce mishi asbahata asbahatai wannan shine hadisin da al-imam al-bukhari ya kawo ki ka hujja akan halaccin yin kiran sallah makahu idan ya kasance ana bashi labari anan gurin da yake cewa har sai ibnu ummu maktum yayi kiran sallah ko makahu ne ana ce mishi wannan ya nuni cewa fajiri yana mai kuwa ne har ya zuwa abinci abin sha cikin azumi ana cin shi har zuwa al-fujr gagda hutawa al-fujr wannan kuma idan haka ne sai kasance akwai iskali a ciki shi yasa malamai suka yi taujihi kamar da ibnu hajar shin hada bayani cewa akwai iskali akan cewa har sai an ce mishi asbahata asbahata in har sai an ce mishi asbahata yi asbahata yi azumi kuma babu azumi ya kare yace sai dai zahirin abinda kawai yake nihi bayan dogon bayani ai karabta wuku asuba an kusanta asuba ta kusa dan in har ta riga ta shiga ne ba an ce ba yi sahur lihtimali an yakuna qawlun fi akhir juz'in min al-layl wa azani kawai fi awwal juz'in min salamin dulul fajr wannan a takaice dai abinda al-Imam al-Bukhari yake so ya tabbatar mana halaccin yin kiran sallar makahu idan ya kasance ana bashi labari wannan kuma kirare ne babar da hadisin babu na gaba babu na 12 al-Imam al-Bukhari ke cewa babul azani ba'd al-fajr baban dake bayanin kiran sallah bayan asuba hadisi na 618 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarani ma akhbarna Malik an-Nafi an Abdullah ibn Umar qala yake cewa akhbaratni Hafsa Hafsa ta bani labari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kana iza takafal muazzin lisubhi ya kasance idan mai kiran sallah asuba yayi kiran sallah asuba wa bada subhu asuba tabbayyana sallar raka'ataini sai yayi sallar raka'a guda biyu khafifataini masu sauki marasa nauyi qabla an tuqama salat kahin a tsaye da sallah anan gurin munura da kyau yadda an karanta wannan hadisin haka yake wajen kowa kana iza atakafal muazzin lisubhi wa bada subha sallar raka'ataini khafifataini qabla an tuqama salat haka yake a cikin dukkan nusakha na sahih al-Bukhari amma kuskure ne yana da kuskure malamai sun yi iskalin shi kamar yadda Ibn Hajar ya zo yace ya taho cikin muwatta a wajen marawaita dukkan su gabaki ɗaya shine kana iza sakatal muazzin iza sakata ba gyara baki asalin nusakha ce take da haka iza sakatal muazzin min al-azan li salati subh amma a yadda aka kawo magana in mutun zai tsaya kalle ta da kyau batta da ma'ana kana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana iza atakafal muazzin lisubhi wa bada subha sallar raka'atayn kai itakafal muazzin kuma yana da iskali yana da kuskuren bugo kuma kuskure wanda cikin dukkan jami'in nusakh ba wanda zai gyara shi a asalin hadisin amma ba haka yake ba muslim ya rawaito shi da wani shi a yadda yake daidai kin ibn shabawaihi ya gyara shi daga firaburi kamar haka a cikin ruwaya hamzani ke cewa kana iza azzana badala itakafa madadin a ce itakafa ita tahi kusa da daidai a ce ruwaya ita ce daidai ya zo a cikin al-imamun nasafi a wajen ruwaya ta bukhari da lafazin kana iza atakafa wa azzana al-muazzin kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana iza atakafa wa azzana al-muazzin lisubh annabi ya kasance lokacin da yake itikafi ko mai kiran sallah yayi kiran sallah asuba sai annabi ya tashi raka'a guda biyu wanda suke masu sauki raka'atan al-fajr kenan kaga a wannan magana ce an hadi zaka gane ina hira tabba gaba amma a yadda yake mutum ba zai fahimci ina ma magana tabba gaba ba kenan idan ya kasance annabi lokacin da yake cikin itikafi yana zaune masallaci shine gidan nashi nan ne gurin mazaunin nashi tunda can da yana matsayin limu a gida can gida yake raka'atan al-fajr kin shi yazo amma yanzu kuma lokacin da aka ce yana itikafi a cikin masallaci mai kiran sallah an yi tashi kiran sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tashi raka'atan al-fajr raka'o'i guda biyu masu sauki sai kasance wannan shine taujihin da malamai suke yi a takaice dai wannan kuskure ne wanda malamai sun yi tambihi akan gyaran shi ya hadisi na gaba na 619 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Shayban an yahya an Abi Salma an Aisha kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a guda biyu khafifataini masu sauki guda biyu bainan nida'i wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama min salati subhi daga sallah asuba al-Imam Zain ibn al-Munayyir yake cewa hadisin Aisha abu adu min al-sidda bihi litarjama min hadisi Hafsa hadisin Aisha yayi nesa a ce an kawo hujja da shi a cikin wannan tarjama game da hadisin Hafsa hadisin Aisha shine wannan nabi da muka karanta babul azan ba'd al-fajr kiran sallah bayan asuba al-fajr ya riga ya hutu a cikin nan yace yayi nisa ayi istidlali da shi yace dan saboda fadatta da take cewa bainan nida'i wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama bai lazumtawa ya zamana tilas kiran sallah ya kasance bayan al-fajr aka yi shi sai ya bada amsa a Zaini ibn al-Munayyir yake cewa annaha anatu rak'atayn rak'atayl fajr abinda take nihi raka'a biyu rak'atayl fajr su kuma ba a yinsa sai al-fajr ya hutu kenan wannan shine wajihin kawo hujja da wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rak'atayn fajr ko ba a yinsa sai al-fajr ya hutu idan ya sallace su bayan kiran sallah ya zamana tilas cewa su an yi su ne bayan al-fajr ya hutu sai dai Ibn Hajar yake cewa duk da wannan amsa da ya bada duk da akwai ta takallufi akwai ta wahala a ciki wallazi indi abinda yake waje na annal musannab jara ala adatihi bukhari ya tahine akan al'adar shi ila al-ima'i zuwa ga nuni ne ila ba'd ma warada min turqil hadith allazi tadalla bihi akan wata hanya ta hadisin da yake kawo hujja da ita wanda bai kawo ta ba yace wa bayan zalika fima awradahu ba'd babaini bayanin wannan kuma yana zawwa ne bayan babi bi da zai kawo ta wata huska daban daga hadisin Aisha cewa kana idza sakata almuazzin ya kasance idan mai kiran sallah yayi shiru ya kyale kama sai ya tashi farka raka'ataini khafifataini yayi raka'a guda bi masu sauki qabla salati subhi kayin sallah asuba ba'd an yastabiyin alfajr bayan ya samu tabbas alfajr ya hutu wanda wannan zan mutarra shi bayan babi bi kenan wannan hadisin bukhari yake ne ma'ana wannan hadisan guda biyu da su da wanda ga wannan baban alaƙar su babu kyarara a zahiri amma yayin ishara ce zuwa ila ba'd turqil hadis wanda zaka zo nan gaba wanda yana daga cikin manhaji na al-Imam al-Bukhari da hadisi na 620 addasana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik ija al-Imam al-Bukhari ana Abdullah ibn Dinar Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bilalan yunadi bilailin bilal yana kiran sallah da dare fa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta yunadi ibn ummu maktum har sai ibn ummu maktum yayi kiran sallah ana hadisin wancan da ya wuce ya gabata babu na 13 al-Imam al-Bukhari ke cewa babul azani qabla al-fajr baban dake bayanin kiran sallah kafin asuba hadisi na 621 al-Imam al-Bukhari ke cewa rahimahullahu ta'ala haddathana ahmad ibn yunus qala akhbarana zuhair qala haddathana sulaiman at-taymi an abi usman an-nahdi an abdullah ibn mas'ud an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yanna anna ahadukum kada ya hana dayanku aw ahadun minkum ko daya daga cikin ku azan bilal min sahurihi kiran sallar bilal kada ya hana shi gami da yin sahur din shi fa innahu yu'azzin aw yunadi bilal shi yana kiran sallah ne da daddare liyarji aqaimukum dan mai qiyamul lailin ku ya komo wal yunabbi hanaimukum mai barci kuma ya tashi ya halka wanda ke qiyamul laili dan ya tsaida ya san cewa lokaci ya gabato mai barci kuma ya halka wa laysa an yaqul al-fajr aw as-subh yace ba ya aika ya fada bane as-subh ko kuma wannan ko al-fajr ko as-subh wa qalibi asabihi wa rafa'aha ila fawq ya qulu nan bi ma'ana yaf'alu ni yana aikatawa ya daga yatsin shi ya daga su sama wa dada ila asfal kuma ya sunkuyo su ga kasa ma'ana annabi ya musu aiki da ishara hatta ya qulu haka za sai da yace kaza ma'ana hannun shi ya daga musu ba da gurin da yake cewa wa laysa an yaqulu al-fajr aw as-subh sai nuna musu hannu ya gwada musu qala zuhair zuhair yake cewa bi sababa tayi da ya tsin shi manya guda biyu ma tsin shi manuniya guda biyu ihdahuma fawqal ukhra dai saman daya yayi nuni kenan summa maddahuma sannan maddaha sannan ya ja su an yaminihi ga dama shi wa shimalihi da hagum kin shi ma'ana ya musu nunin yadda yake nihi da hutawa al-fajr kin ba haka ba yana nihin asuba al-fajr yayi haka ba yasa ya tsin shi guda biyu yayi musu nuni hadisi na gaba wanda ma'anarsa daya na 622-23 al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala haddathana ishaq qala akhbarana abu usama haddath qala ubaydullah haddathana anil qasim ibn muhammad an aisha an wa an nafi an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kenan nan sanadi ya kare sai wani kuma wa haddathana yusuf ibn isa al-marwizi yake cewa haddathana al-fadl qala haddathana ubaydullah ibn umar anil qasim ibn muhammad an aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna bilalan yu'azzinu bilailin bilal yana kiran sallah da daddare fa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta yu'azzinu ibn ummu maktum har sai dan ibn ummu maktum yayi kiran sallah a nan gurin da yake cewa ya nabi haqa'imukum da wanda ke qiyamul laili ko ma'ana ya tashi yayi shirin asuba yace laysa al-fajr a cikin hadisin da yake cewa laysa al-fajr al-fujr ba haka bane har zuwa karshe yayi nuni da ya tsinshi sabanin lafazi ne wanda aka koro cewa al-fajr guda biyu ne yana nihin akwai mai ƙarya al-fujr maƙaryaci al-fajrul kazib wanda la ya ta'allaqu bihi hukum wanda ba hukuncin da ke rataya da shi ba a sallah asuba da shi ba a tsaye da sahur dan shi wa huwa allazi bayyana hu shine wanda annabi yayi nuni ya bayyana wa ashara ilayhi annahu yadalu min sama yayi nuni cewa shi yana hutawa daga sama ne summa yartafi darafatul a'la sannan sai daga ganin shi zuwa ga sama wa yan khafidi yayi ƙasa darafahu al-asfal zawwa ƙasa wa huwa al-mustaqil shine mai tsawo huwa sari kuma shine al-fajr mai gaskiya al-fajrul sadiq ne da al-fajrul kazib nan annabi ya bambance musu wanda shi na biyin shine hukunce hukunce suka shahe shi shine wanda annabi sai yayi nuni da ya tsin shi guda biyu eh aza ɗaya bisa ɗaya sannan ya meke su dama da hagumkin shi wannan ishara ce zuwa ga cewa annahu ya dali umutari dan yana hutawa a matsayin mai bujarawa sannan ya gama sasannin duniya zahiban fihi ardan fi zailis sama yana mai tahiya sama wa yastadiru ya watsu yantashiru bi sur'a wanda hukunce hukuncen shi suna nan tahi a cikin hadisin akwai ishara da lafazi kuma fihi anna al-ishara takuna aqwa min al-kalam akwai cewa ishara tahi ƙarhi gami da in magana annan bukhari ya kawo mana hadisi daga abi ishaq daga abu usama ya ambace shi har zuwa ibnu umar bai koro lafazin su ba sannan ya kawo hadisin aisha sai ya koro lafazin shi wannan yana daga cikin manhajin al-imam al-bukhari wanda hadisin zai zo cikin kitabu sawm da kitabu shahadat wanda muslim ya huddo shi sai babu na 14 babu kan bainal azan wal iqama wa man yantazir al iqama yake baban dake bayanin wani lokaci adadi kamar kakake tsakanin kiran sallah da iqama kamar wani lokaci ya kamata a sa da kuma wanda ke sauraron iqama hadisi na 624 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana ishaq al-wasidi qala haddathana khalid an al-jurayri an ibn burayda an abdullah ibn mughaffal al-muzani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa baina kullu azanain salatin tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah salasan hede wada haso uku liman sha'a sai yace ga wanda yaso kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace baina akwai bulkun azanain salatin baina kullu azanain salatin ba wai shi yace salasa yimu salasa in daga marawaici ne shi yasa aka sata tsakanin jumla mu'tarida yace liman sha'a ga wanda yaso al-azanain an tsakanin kiran sallah da iqama hadisi na 625 al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana gundur qala haddathana shu'ba qala sami'tu amr ibn amir al-ansari gundur mun gani cewa agola ne na shu'ba shi yasa ko da yaushe yake ruwaya daga abin nan daga shu'ba yace naji amr ibn amir al-ansari daga anas dan malik yana cewa kana al-muazzinu idza azzana mai kiran sallah ya kasance in yayi kiran sallah qama nasun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a wasu jama'a daga sahabban annabi sai su tashi yabtaduruna sawari suna gaugawa rige-rige wajen gimshikai hatta ya kharujun nabiy har sai annabi ya huto hun kazalika yusalluna suna haka nan suna yin sallah ar-raka'atayn qabla al-maghribi raka'a guda biyu kafin magruba walam yakun bainal azan wal iqamati shay tsakanin kiran sallah da iqama babu komi qala usman ibn jabla usman ibn jabla yake cewa da abu daud daga shu'ba lam yakun bainahuma illa qalil yana nihin babu abin da ke tsakanin su na lokaci sai dan kadan wanda wannan shine al-imam al-bukhari abin da yake so ya bayyana nan al-imam al-bukhari ya kulla babu ya kulla tarjuma da sunan cewa kan bainal azan wal iqama daidai lokacin da ke tsakanin kiran sallah da iqama yace la hadda fihi aksar min itma'in nas babu iyaka kawai abin da ake bukata haduwar jama'a wa tamakkum kun da yiwar a hada wannan dukhulul waqti lokaci a san dai tabbas ya shiga kamar in aka yi kiran sallah kafin ayi iqama wani lokaci ne kamata a dauka minti 10 ne 20 ne 15 ne wannan babu haddadewa haduwar jama'a kawai ake ma yazo cikin sahihul hakim yake cewa akan sharadin bukhari da muslim ta hanyar ali annabi sallallahu alaihi wasallam yakuni fil masjidi yana kasancewa cikin masallaci har sai an tara sallah idan izara ahum qalilan jalasa idan ya gansu jama'a kadan ne sai ya zamna wa izara ahum jama'atan sallah idan annabi ya ga jama'a diyawa ne sai ya sai ta da sallah kenan jama'a halartar jama'an ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma a cikin shi kuma daga hadisin jabir yace ma bila iza azanta fa tarasal idan kai kiran sallah kai shi idaga da sannu wa iza aqamta fahdur idan kuma kayi iqama kayi gaugawa ma'ana kiran sallah ana so a rika bin shi dai bayan daya ba gaugawa ba iqama ita ake so a yi ta da gaugawa yace ka sanya tsakanin kiran sallah ka da iqama ka daidai gurgurdan da mai cin abinci zai kare cin abinci mai shan abin sa zai sha kenan wannan shine gurgurdan abin da ya fada wal muhtasaru iza dakhala li qada al haja hakanan wanda ke biyan bukata in ya shiga bayan gari kahin ya huto ya biya bukatar shi amma ce wannan hadisin cikin sanadin shi ba wanda aka soka banda Amr ibn Fa'id sauran malaman shi na Basra ne ma'ana wannan dai ya bayyana daidai gurgurdan abinda za a sa na lokacin sai dai kuma yana da yana da matsala babu na 15 babu manin tazar al iqama baban da ke bayanin wanda yayi sauraron iqama wanda yayi jiran iqama hadisi na 626 al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi yake cewa haddathana abul yamani qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani urwata ibn zubair anna aisha qalat aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza sakata al-muazzin bil ula idan mai kiran sallah yayi shuru gami da taharko min salati al-fajr daga sallar asuba hadisin can da muka yi nunin inda muka yi bayanin hadisin can da aka samu kuskure cewa daidai kin yana zawwa gashi nan idza sakata al-muazzin idan mai kiran sallah yayi shuru bil ula min salati al-fajr daga sallar asuba qama sai ya tashi faraka arka'ataini khafifataini yayi raka'a guda biyu wanda suke masu sauki qabla salati al-fajr kahin sallar asuba amma nan masu sauki fa mu fahimci cewa ba wai bubbuga bane yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam atamma salatan fi tamamin yahi kowa cika sallah kuma tare da ba tare da ya rage mata haƙƙinta na komai ba duk irin ragewar da annabi zai yi da yin ta da sauki amma bai rage wani abu a ciki ba'da an yastabina al-fajr bayan ya bayyana al-fajr ya huto summa daja ala shiqihi al-ayman sannan sai kishin gida akan tsagen shi na dama hatta ya atihi al-muazzin lil-iqama har sai mai kiran sallah ya zo mishi wajen tada iqama da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi wannan raka'o'i guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ratibani na sallar as-subha jama'a da dama sun ki daga cikin malamai yin nafila bayan an yi kiran sallar as-subha har zuwa sallar as-subha sama da raka'atan al-fajr kin wannan bayan an riga an kiran sallar al-fajr ya huto kawai bayan raka'atan al-fajr babu wata sallar nafila da mutun zai yi malamai sun hana dan bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar yadda yazo cikin muktasar ikhtilafil fuqaha da al-binaya da raudat al-alimin ta al-imam an-nawawi yace li annahu lam yazil sallallahu ala zalika dan annabi bai taba kara ba akan raka'atan al-fajr in al-fajr ya huto kamar yadda muslim ya huddo hadisi daga aisha hakanan yayi hani gare shi kamar yadda Abu Dauda ya huddo da Tirmizi daga hadisin Ibn Umar Tirmizi ya rawaito ijma'in malamai akan wannan magana a cikin abunna a cikin sunan kinshi rahimahullahu ta'ala yace wa bihi qala al-a'imma salasa kuma akan wannan ne malaman sauraro guda uku suka tai ma'ana fuqaha'ul mazahibul arba'a duka sun tahi akan haka dan nasi ne kyarara qadi iyad ya cirato labari daga malik da jumhurun malamai yake cewa la yadkhulu hatta yusalli sunnat as-subhi wala asahu al-jawaz wa anna al-karahata la tadkhulu illa bi fi'il al-fardi karhancin ba zai shiga ba sai lokacin wasu sun tai akan cewa karhancin yin sallar nafila ba zai shiga ba sai bayan sallar asuba bayan an riga an yi sallar asuba kin tunda annabi ya ce sallama shi ita fa inna salata mashhuratan maqbula hatta tusalli subha summa aqsir da maganganu ne yanda malamai sun yi ta abin nan akan su na gaba fihi istihbabu takhfif hatain raka'ataini a ciki akwai mustahabbancin cewa a shayar ka'atan al-fajri ana so a yi ta a sauƙaƙe ba a so a tsawaita a cikin ta shine ko mazhabin malamai na Shafi'iyya da Malikiyya da jumhurun malamai na Kha'iyya ce la ba asabi idalatihi ma babu lahi idan wani ya tsawaita su kamar yadda asar kin shi ke cikin sharhi sharh ma'anil asar na al-Imam ad-Dahawi wanda Dahawi wannan ya zaba shi a cikin musannaf daga Sa'id ibn Jubayr yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rubbama abaraka atail fajr so diyawa wataran annabi yana tsawaitar ka atail fajr daga Hasan yake cewa babu lahi a tsawaita su yi qara'u bi hizbihi idza fatahu zai karanta hizbin shi idan ya kubuce mishi daga Mujahid yake cewa la ba sa an yi dila huma babu lahi ya tsawaita su ma'ana sura ka atail fajr zancan cewa ayi su kanana mustahab magana mustahabbanci ake yi wa balaga qaumun wasu sun tsaya sun tsananta suka ce ma la qira'ata fihi ma ko karatu ayi a ciki ko fatiha ka karanta wanda Dahawi ya tsarato wannan labarin nasu a cikin sharhi ma'anil asar malaman in zai su zo magana ba wai dan an yarda ita ake kawo ta ba dukkan wasu maganganu kan mas'ala kawowa ake illa iyaka dalibin ilimi malami bincike zai yi ya samu mai inganci ba za a yi sallah ba a ce babu ba fatiha gaba daya dan da annabi ya ce la salatu liman lam yaqra fatihatul kitab qadi iyad yake cewa hadisi sahihai suna raddi ga wannan magana Al-Imam Qadi Iyad yace dan ya kasance annabi yana karanta hatta da kulliya a raka'a ta farko da kulhu wallahu atabi bayan ya karanta Fatiha wanda wannan a hadisi ne a Muslim kyarara a wata riwaya ta Ibn Abbas yake cewa annabi yana karanta cikin su qulu amanna billahi ta suratul baqara hasbuwa da fadar Allah madaukin sarki kulliya ahlul kitab cikin suratul Ali Imran a cikin fadailul Qur'an na Al-Imam Al-Ghafiqi yake cewa ya umarci wani mutum ya karanta wani abu a cikin bayan Fatiha ya karanta alam na shara a cikin tabi kuma ya karanta alam tara kaifa da wannan idan ka ga nunin cewa ana yin karatu a cikin wasailul hajat na al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yace wannan yana da kyau yana maida ma mutun sharrin wunin wannan wuni idan ya karanta su yace amma Malik Allah mushi rahama ya so a takaita akan Fatiha kawai dan saboda an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su gajeruwa bai abin nan ya karanta Fatiha kadai kamar yadda zai zuciyar abin da ake karanta a cikin raka'atul fajr na gaba a cikin akwai shar'antuwar yin kishingido bayan an yi raka'atul fajr wannan sunna ce a wajen wasu malamai wasu sun tahi cewa ma wajibi ce kishingidan nan wajibi ne da cike yana da akwai malaman zahiriya Qadi Iyad ya ce Malik mazhabin Malik da jumhurin malamai da jama'a da dama na sahabbai cewa bid'a ce idan mutum yayi raka'atul fajr kin kishingida amma zai taho akan cewa addaj'atu alal shakil ayman Bukhari zai yi babe guda akai ma'ana babu magana bid'a ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana yi gashi kuma Bukhari gaba zai yi babe guda ma akai a cikin sunan Abi Dawud da Tirmizi da sanadi mai kyau akan sharadin Bukhari da Muslim ta hanya Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza salla ahadukum raka'atul fajr falyaji ala yamini idan dayan ku yayi sallar raka'atul fajr to kishingida akan damar shi wannan hadisin hasanun sahihi Tirmizi ya huddo shi yace hasanun sahihi amma akan cewa annabi ya faɗa cewa idan ɗayan ku yayi ya aikata haka yana da rauni akan wannan kamar yadda malamai suka yi bayani yace mu sani cewa ya tabbata cikin sahihi a cewa annabi alaihi salatu wassalam yana yin sallah raka'a 11 a cikin dare sai yayi wutiri da guda ɗaya idan ya gama sai ya kishingida a tsagin shi har sai mai kiran sallah ya zo sai annabi ya tashi yayi raka'a guda 2 masu sauki wannan kishingidawa shi bayan sallar dare ne kafin yin raka'atul fajr haka yazo daga Ibn Abbas cewa ija'in nan kishingidawan nan bayan sallar dare ne kafin sallar al-fajr dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaji Qadi Iyad ya yi nuni zuwa ga cewa kishingidawan nan bayan raka'atul fajr ki abun rinjayarwa ce sai gabatar da kishingidawa kafin ta ba wai bayan raka'atul fajr ci kafin raka'atul fajr dan yayi qiyamul layl ne ya gaji yace walam yakul ahadin fil idja'i qablahuma sunna ba wanda yace kahin ayi raka'atul fajr kishingida wannan sunna ne haka nan bayan ta ma an rawaito daga Aisha take cewa na kasance ina falke annabi yayi zance din in kuma ina barci annabi sai kishingida kenan kaga yayi nuni akan cewa kishingida wace ce ta dabi'a balan tana da alaka da cewa al'umma ma su yi ba na gaba istihbabu dija wa nawm ala shikil ayman mustahabbi ne kwanciya da kishingidawa akan tsage na dama hikimar shi shine kada barci ya dauke mutum mai yawa dan saboda zuciya tana bangare na hagun a lokacin sai ya zama tana rataye fala istagriqu nawm barci ba zai kishin kwashe mutum da yawa ba amma idan ya kwanta a bangaren hagun to lokacin wannan kwanci ne na hutu kwanci ne na barci idan ya dauki mutum zai dauke shi da karhi a ciki a gaba akwai hasi zaburaswa da kwadaitarwa zuwa ga gaugawa zuwa ga masallatai wannan kuma ga duk wanda ya kasance yana nesa da masallaci tsakanin shi da gidan shi zawwa wa ya khasha illam yubakir yana jin tsoron in bai yi sabko bai taho zai rasa sallah na wajibi ne ya zo da gaugawa amma wanda ke kusa da masallaci lokacin da ya ji iqama ma sai ya taso ya taho ba ta bace mishi yana da tabbas in zai ji iqama amma sai dai san cewa ya rasa lada da farala ta sauraron sallah da jiran sallah dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huta zuwa ga masallaci a lokacin da aka tsara sallah a cikin mun fahimci cewa salatin nafila al-afdalu kaunuha fil buyut sallolin nafila mafifici shine a yi sa a cikin gidaje mutum ya yi sallolin shi na nafila a cikin gidaje nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai. Allah ba mu lada na kuskure. Allah madaukin sarki ya yi mana gafara.